أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك من أبوديا قال الله سبحانه وتعالى ولساك قدر صدوم أولنا مجلسي من البركة wanda muke karanta littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Littafin da muke karantar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma suffofin shi waɗanda suke masu karamci da kuma ɗabi'un shi waɗanda suke madaukaka, muna masu karɓa kiran Allah subhanahu wa ta'ala, yayin da Allah ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Musan cewa duk wanda ya san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lalle tabbas zai so shi, duk wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam kuma to zai bi shi, kuma duk wanda ya bi shi zai rabauta da yardar Allah da kuma aljannar Allah. Dan haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin wannan majalisi namu mai albarka wanda muke ambaton annabin Allah subhanahu wa ta'ala kuma masoyin shi a nan duniya. To muna roƙon Allah ta'ala kai ya haramta mana makwabtaka da zama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar tashin kiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ɗabi'unmu da halayenmu da ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sifofin shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da ceton shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan majlisi namu wanda muke kullawa ya kasance hujja ne a gare mu, ba hujja bane a kanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da ilimi da aiki da kuma ikhlasi. Don haka a yau muna ranar Litinin, muna 26 ga watan Shawwal 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya daidai da 13 ga watan 4 2026 miladiya. Muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka. Wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka. Sati wanda ya gabata mun yi muqaddima, mun hudu wasu abubuwa waɗanda suke rataye da shi wannan littafi, da kuma mun shiga muqaddimar shi malam wanda yake sharhin littafi. Domin ce za mu bi sharhin Sheikh Dr. ne Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. To mun har karanta sharhin shi, sai muka kai wata gaba, sai lokaci yayi sai muka tsaya. To insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin muqaddima ko gabatarwa na mai sharhin littafi. A sati wanda ya gabata mun karanta malam, Allah ya kai shi da gafara ko Allah ya kiyaye shi domin bai rasu ba, yana da rai shi.
ci docteur Abdou Razak bin Abdou Moussa sharar malami ne satin da wato bai magana akai shi ba amma dai malami ne wanda naga san Saudiya ne wanda yanzu haka yana karantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama shi malami ne kuma baban shi ma bitaccen malami na hadisi Abdul Muhsin al-Abbad to dan shi ne to yana da wallafe-wallafe da karatuttuka kuma yayi sharuhuka masu kayatarwa daga ciki akwai wannan wanda yake gaban mu wanda zamu ci gaba da karanta shi da kuma fa'idantuwa da shi to ya dauko mana bayani akan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin baiwa waki da kamala da cika da Allah subhanahu wataala yawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka Allah subhanahu wataala sai ya dora mana biyayya ga shi wannan annabin da kuma koyi a gare shi Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira to sai kawo cewa imam ibn kathir Allah ya shi da gafara yake cewa wa hadhihi al-aya aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wato wannan ayar tushe ce ginshiki ne wanda take umarni da koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin dukkan maganganun shi da ayyukan shi da kuma halayen shi to anan muka tsaya to malai yake cewa ci gaba sai ya ce wa minal ma'lumi yana daga abu wanda yake sananne anna ta'assi bihi sallallahu alaihi wa sallam lalle koyi da shi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wal-ihtida'a da kuma yin koyi da shi wadannan kalmomi guda biyu at-ta'assi da kuma al-ihtida'a duka suna nufin koyi to ma wadansu suka rarraba su kalmar ta'assi wasu suka ce daga cikin wani nau'in ma'anonin ta fito daga kalmar asa wanda yake dauka ma'anar al-huzunu kenan wato lalle a cikin lamarin manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan rayuwar shi na abubuwa waɗanda suke na jarrabawa ne na misali a ce tashin hankali ne yunwa ne talauci ne duk wani abin da ka sani kana da abin kyawu kana da abin koyi kyakkyawa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ita kuma kudwa kenan ta shahi abubuwan da suka sanci ababe ne kyawawa ma'ana yin gaskiya amana ko sallaka ko azuminka duk abin da shahi wannan kalmar ibtida tana daukar wannan da haka idan suka zo a tare cewa anna ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallama wal ibtida to wannan ya gama cewa wato koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin abubuwa marasa dadi ma'ana jarrabobi to ya ishe ka abun koyi duk abin da ya same ka in na rashi ne an mishi rashi to ka kaliya yayi me za ka koya da gare shi in zamantakewa ne da kaza komi kana da abun koyi kyakkyawa a gare shi manzo sallallahu alaihi wa sallam na kama ayata ta gabata laqad kana lakum fi rasulillahi uswa kaga wannan ayata ta zo a cikin suratul ahzab a lokacin da Allah ta'ala yake bayanin wannan yaki na gazwatul ahzab domin yaki ne wanda an samu jarrabawa an samu abubuwa marasa daɗi da dama wanda Allah ta'ala da kanshi yace a cikin wannan yakin laqad wannan dalake cewa ya ayyuhal ladina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zuwati Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna wa na'ajilukum Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzala shadida Allah ce wannan yakin an jarrabi mu'minai an girgiza su girgiza ba an samu tashi hankali da dama to shine cikin siyakin wadannan ayoyin Allah ya kawo labarin munafikai cewa ya sabuna al-ahzaba lam yazhabu wa in yatil ahzabu yawaddu law annahum ubaduna fil a'rab yas'aluna an anbadikum wa law kanu fikum ma qatalu illa fa inna sayyidi ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira bayan wadin zancen munafikai da irin halayen su to Allah ta'ala ya kawo wannan ayar ne wajen siyakin waɗannan ababe na tashin hankali da aka kara da abun koyi kikkiawa a cikin komai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da dadi da mara dadi ina ta fahimta da kenan kalmar ta'assi da kuma kalmar al-ittida duka suna bin koyi to shi ne malai yake cewa yana daga abu sananne koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin abubuwa marasa dadi wal-ittida da kuma abubuwa marasa dadi da abubuwa wanda suke kawawa koyi da shi a cikin waɗannan abubuwan faru'un anil ilmi bi shama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi wannan koyi da shi a cikin waɗannan abubuwan reshi ne na kai ka san wato halayen shi da dabi'un shi da sifofin shi da yanda yake to kana zaka samu daman ta'assi da kuma al-ittida'i ko baka bane domin shi sani shi shine tushe da haka kenan sai ka san shi za a samu wannan ta'assi malaki cewa in la yata'atta ibtida'u bihi domin da al'amarin yake babu yanda za a yi mutum ya samu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam walattiba'u linahji kuma bayan da za a yi mutum ya samu bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam mai kakka wala luzumu lihadi bayan da mutum zai samu lazumtar shiriyar wace illa bi ma'rifati siratihi wa shama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi al'azima sallallahu alaihi wasallam kidan dole sai ka san sirar shi ka san halayen shi ka san dabi'un shi ka san yanayin shi wanda suke masu girma to a wannan lokacin ne zaka samu daman mi domin koyi da shi an bayyana ko malai ce dan haka wani hada kana muta'akkidan ala kulli muslim na haka ya kasance dole ne wajibi ne akan kowane musulmi an yuquna bi dirasati sirati hadar rasulil karim sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kowa ya kula ya himmantu da karantar siran wannan ma'aikin mai karanci tsira da abin da Allah ya tabbata da shi wa shama'ili haka nan muhimmantu wajibi ne muhimmantu da karantar dabi'un shi kuma inayatan wani irin kula wanda ba irin sauran kula da muke a kan samuwa mu ba da kula ta musamman muqaddamatan wannan kulan za mu gabatar da ita ala al-inayati bi ghayrihi min al-bashar game da kula da dukkan wani wanda ba shi ba daga cikin mutane sai yace li annahu sallallahu alaihi wasallam shi domin shi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi azkal bashariya shine mafi tsarkakan dan adam wa khairul ibadi shine mafi fifikin bayi wa qudwatul amilina shine abun koyi da wani mai aiki wa sayyidu waladi adam ajma'i kuma shine shugaban ɗiyan adam gabaki ɗaya sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan wannan darasi ko kuma mu ce wannan maudu'i yana ga maka cewa ba yadda za a yi ka samu koyi da manzo da aiki da ayi da take maka ubunni kai koyi da shi to dole ka san wannan dole ka san shama'i sai ka san sira ka san shi ta nan sai ka koyi da shi ina ta fahimta sai malai shi gaba da cewa wa shama'ilu ita wannan kalmar da muke cewa shama'il yake cewa al-muradu biha abinda ake nufi da ita khisalul insan dabi'un mutum wa awsafihi da kuma wato siffofin shi wa khilalihi wa akhlaqihi wa adabihi da dukkan waɗansu yanayi nashi da dabi'un shi da ladabban shi wana zalika da kutan kucin wani ina kace shama'il ya bushi wannan gabaki daya abinda muka faɗi satin da ya wuce malai ce yuqalu ana cewa fulanun hasunul shama'il wani yana da shama'il mai kyau ai hasunul akhlaq yana da dabi'u masu kyau wa yuqalu ana cewa karimul shama'il wani yana da wato dabi'u masu kyau ai karimul akhlaq yana da dabi'u kyawa malai ce wani haza dan haka samma al-imam at-tirmidhi dan haka ne imam at-tirmidhi ya kirayi wannan littafin wa gairuhu da wani imam at-tirmidhi suka kirayi min ahlil ilmi daga cikin ma'abuta ilimi awsafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dukka sufin manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqahu da halayen shi wa adabahu da ladabban shi wa ma yata'allaqu bihi da duk abin da ya shahi manzo ana kiran shi bi shama'il ash-shama'il malaki cewa fi dirasati shama'ilihi sallallahu alaihi wasallam to a cikin karantan waɗannan halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam na dabi'a da halitta wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi da sanin dabi'un shi da halayen shi fawaidu azima wannan yana da fa'idodi masu yawa minha yanzu shine malamin zai ci gaba da kara da gaya mana fa'idodin karantan wannan maudu'in da za mu karanta a cikin wannan littafi shine a shamali yace awwalan na farko inna min wajibati ahli al-iman lalle yana daga cikin abubuwa na wajibi na ba abuta imani al-iman bihi sallallahu alaihi wa sallam yin imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne ga dukkan wani ma abuta imani to wala yakunu dalika shi wannan imani da ya zama wajibi a gare mu da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan din baya kasancewa illa bi ma'rifatihi dole shi da sani hatta imanin bai wa sai ka san shi zaka yi imani da shi kuma yake cewa fa kullu mazdadatil ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da saninka da manzo sallallahu alaihi wasallama ya karu izdadal imanu bihi kuma imani da shi karuwa yake wazdadat tiba'u lahu haka nan biyayya da shi karuwa take malaci iz domin yanda al'amarin yake inna min mujibatil imani bihi yana daga cikin wajibin imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ma'rifata ma huwa alaihi kenan mutun ya san abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake kanshi min al-akhlaqil aliya na daga dabi'u kyawawa wal awsafin kamila da sukufi kammalallu malaci fa inna man arafahu haqqal ma'rifa domin duk wanda ya san manzo sallallahu alaihi wasallama hakikarin sani lam yartab fi sidiki da dai ba yanda za a yi kokun to game da gaskiyar shi yana fada kasancewa gaskiya ne wa sidiki ma jaa bihi min alkitabi was sunnati wad dinil haq duk wanda ya san manzo sallallahu alaihi wasallama sani na hakika ba zai yi kokun to game da gaskiyar da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na qur'ani da sunna da kuma addini na gaskiya sai yace iz saboda anna awsafahu alhamida domin sun fi manzo sallallahu alaihi wasallam da suke ababin yabo wa shama'ilahu aljamila da halayen shi da dabi'un shi kyawawa wa aqwaluhu as-sadiqata an-nafi'a da kuma maganganun shi na gaskiya masu amfani wa af'aluhu ar-rashida da kuma ayyukan su waɗanda suke masu shiryarwa yace akbaru da'in lil imani waɗannan din su ne mafi girman abin da yake kira kai imani da shi ina ta bayyana kenan kawai a ce kai imani da shi aminu billahi wa rasuli amma me zai baka wannan hakikanin imanin ka san wanda yake aka ce kai imani da shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace wali hada dan haka hatta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yayi kwadaitarwa a cikin alqur'ani ala tadabburi ahwalir rasul sallallahu alaihi wasallam akan mu tsaya mu lura mu rika cincince game da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa awsafahu ad-da'iyatu lil iman bi haka nan mu tsaya mu yi cincince akan siffofin shi wanda suke kira zuwa ga imani da shi haka kawai sai ka tsaya ka zama ko ni da kai mu tattauna mu rika kamar irin wannan zamanan mu kaga ai mun zama ne saboda me saboda tattaunawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan tunani akan lamarin shi to Allah ya kira akan haka wannan din yana ƙara maka sanin shi sai ka ƙara san shi ka ƙara imani da shi ka ƙara biyayya da shi Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratu Saba'i Allah ta'ala yake cewa qul innama a'izukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada Allah ce thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adabin shi Allah ce kul manzo ka ce musu innama a'izukum biwahida abin sani kawai ina yi muku wa'azi da gargadi da abu ɗaya ne an ta komo ne lafi ku tsaya tsakankanin ku da Allah da ciki ɗaya matsina wa furada ko ku biyu ko uku mana ko jama'a wa furada ko ku ɗaiɗaikun ku summa ta tafakkaru sa'annan ku tsaya ku yi tintintini game da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ikira ka za ku san cewa shi din na daban ne duk lokacin da yake tunani ka san shi in ka kana ƙara karanta shi to za ka ƙara san shi za ka cewa har yanzu kana da ishirwa kana da gibi game da wato sani shi da imani da shi da san shi da kuma yin koyi da shi za ka wannan kira ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ko a jama'an mu kuma yana wanda muke yi ko kuma a ɗaiɗaikun mu haka kawai kai dai ka tsaya ka rika tunanin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda halayen shi da sukofin shi to nan za ka samu ƙarin imani da kuma ƙarin soyayyar shi da sauransu to wannan ita ce fa'ida ta farko daga cikin fa'idodin karanta a shamali مالكي ثانيا فائدة تبيو إن محبته صلى الله عليه وسلم فريدة افترض الله سبحانه وتعالى على عباده الله تعالى سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فرن لني وأن الله تعالى يقرن لن تاشئ كم بايش sayyidi ba da basan ka bane ko in kana gani ko kuma kamar da ke san wadansu abubuwa kana da zabi ko ka zo ko ka bari shi san shi wajibi dole ne ina ta fahimta sai yace bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbati alwalidi walwaladi wan nasi ajma'in halin shi kai bari ma shi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ka so shi bane a sai a'a ka so shi kuma idan ka so shi wannan soyayya ta shi ka gabatar da ita akan soyayyar mahaifanka guda ka gabatar da ita akan soyayyar ƴaƴanka ka gabatar da ita akan soyayyar dukkan mutanen duniya gaba daya malace kai bal alan nafsi kai dole ne ma idan kana so soyayya ta ka cika sai ka gabatar da ita akan kan san kanka malace wadhalika عقد من عقود الايمان الذي لا يتم الا به شي wannan kaso manzo sallallahu alaihi wasallam sama da kowa hatta kanka wani kudiri ne ko yanki ne na imani wanda imanin baya cika dole sai da wannan to wala raiba anna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam to babu shakka babu kokonto cewa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ومعرفة شمائله وخساره ده سنن دبيعون شي ده حالين شي نه حالتر دبيئه تزيد القلب حبا له وتعظيما واجلالا تو ne kan karawa zuciya san shi da girmama shi da kuma kara mutunta shi da dauka shi ومعرفة لقدره العظيم kuma wannan kin sanin shi yana kara maka sanin matsayin shi mai girma wa makanatahu al-aliyya da kuma matakin shi wanda yake kuma ce matsayin shi wanda yake madaukaki shi malani ya kai to mana maganan ibn al-qayyim a cikin jala'ul afham ibn al-qayyim yake cewa fa innal abda shi bawa kullama akthara min dhikri al-mahbub shi bawa duk lokacin da ya yawaita ambatan abin san shi واستهداره في قلبه da kuma halarto da wannan abin san nashi a cikin zuciyar shi واستهداره محاسنه da halarto ababe kyawawa na wannan abin san nashi ومعانيه الجالبه da kuma ma'anonin wannan abin da yake so da suke jin shi لحبه zuwa ga san wannan abin تضاعف حبه له to so wannan abin san lilimkuwa yake karuwa yake kina ta fahimta domin son wannan wajibi ne ko muna san shi to duk lokacin da muka zo muke ƙara yawan ambatar shi muna halarto da shi a cikin zuciyar mu muna halarto sufofin shi da dabi'un shi da halayen shi da al'adun shi kawawa to wani yakan sa soyayya ta shi ta lulluke a cikin zuciyar mu kuma wata zayada shauquhu ilayhi kuma shi wannan mai san wato yin waɗannan abubuwan zai ƙara mishi shauƙin wannan abin san nashi sai yana ƙara shauƙi zuwa gare shi da haka kenan malaki cewa alaihi dan haka fa kam lil inayati bi manaqibihi al azima wa shama'ilihi al karima wa sifatihi al hamida wa akhlaqihi wa adabihi wa hadihi wa sunnatihi wa siratihi min al athar al baligh fi ziyadi mahabbatihi fil qulubi wa quwwati mali ce wato ambatan ababo mun manzo sallallahu alaihi wasallama wadanda suke kyawa da sifofin shi masu karanci da sifofin shi madaukaka da dabi'un shi da ladabban shi da shirarwar shi da sunnonin shi da sirar shi wannan yana da tasiri nawa nawa ka kalli irin girman tasirin da yake da wanda yake ya kai makura wajen dada maka imani da kuma soyayya zuwa gare shi a cikin zuciyarka da kuma karfin wannan soyayya. Naka wani ke nuna maka muhimmancin zama kawai a rika ambaton manzon Allah ana fadin sunan shi kana cewa sallallahu alaihi wasallam ana fadin irin ababan da Allah ta'ala ya mishi na bayyawaki manya manya to wannan riba da take shi babu kwatankwacin. malice talitan na uku fa'ida ta uku na karanta wannan maudu'in yace inna allaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibadi wa uswatan lin nas allah ta'ala ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ga bayi abun koyi ne ga dukkan mutane wa amara bittiba'ihi allah ta'ala ya umurni cewa abi manzo sallallahu alaihi wasallam wasairi ala min hajihi Allah ta'ala kuma ya umarni cewa abi tsarin da yazo da shi da shari'ar da yazo da ta malice bal huwa al imamul a'zam wal qudwatul akmal manzo shine jagora limami mafi girma abun koyi mafi cika daga Allah shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsira wannan ayata ga cikin suratul ahzab haka nan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hashr Allah ya ce wa ma ataakumur rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk abinda Allah ta'ala duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya baku in ya kasance a bangaren kyauta ne to ku karba kada ku raina in kuma abinda yazo ya baku a matsayin shari'a ne ku ku amsa abinda ya baku a matsayin dabi'u ne halaye ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ku karba fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dabin da ya ana ku ko bai baku ba to ku hakura abin da ya ana ku da dubu marasa kyawu ku hanu ku bari kawai umarni na Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يجي منزله صلى الله عليه وسلم كچيوا متاني ان كنتم تحبون الله هر ان كون كسانشي كونا سان الله ومشي سان الله وانا ابو ني وندي يكي ببا ده دكن وني مي ايماني الله يجي والذين امنوا اشد حبا لله ده مور ابو ني وندي يكي ببا تو ديوا daga cikin mutane suka raya shi ni kai nakan iya cewa ina san Allah kai ma ka fadi kowa yana iya fada amma Allah ya ce mun zo ka ga ya musu wannan fadan na cewa muna san Allah to akwai alama mije ce alamar fattabi'uni kubini manzo sallallahu alaihi wasallam manan alamar san Allah shine ni bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah subhanahu wataala ya fada cewa to idan har wannan fada na ka na rayawa cewa kana san Allah sai alama ta tabbatar aka sanin kana san manzon Allah 100% kana bin shi to wannan rayuwar naka ya tabbata to idan ya tabbata shi kuma lazai maka abuwa guda uku yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kenan idan kuka so Allah kuka bi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna shine san Allah to Allah kuma zai so ku shi kuma walawai suka ce duk wanda Allah ta'ala ya so shi to ya tsira domin Allah da dai baya yin azaba musu yin shi Allah baya mu azaba musu yin shi azaba inda ya har ka samu tambayin cewa Allah yana son ka to ka tsira to san Allah wanda alamun shi shine bin manzon Allah aka saba kana bin manzon sallallahu alaihi wasallam 100% to Allah zai so ka kuma Allah ta'ala zai gafarta maka zunubanka bawo mafi girma bawo kuma ka ce Allah ya gafarta maka kuma Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kuma Allah ta'ala zai jin kanka to wannan umurni da Allah ta'ala yayi ne cewa dole ne ko kuma wajibi ne mu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ga alamar wato idan muka bi manzo sallallahu alaihi wasallama ga irin abubuwan da za mu samu na to goma shi to wa mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallama wal iktisa'u bihi to bin annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi din farqun an ma'rifati wannan din reshe ne na sani shi na ta bayyana zaka duk malamin ya je dai ya dawo wata fa'idar sai ce to ita fa'idar ba za ta samu ba sai an yi me sai an so shi to ina sai an san shi ina za a san shi a irin wannan darasi sani na hakika ba na suna ba shi ma yake cewa farqun an ma'rifatihi ma'ana reshe ne na sani shi shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi wa shama'ilihi kenan a san manzo sallallahu alaihi wasallama a san dabi'un shi a san halayen shi a san dukkan sufofin shi to ne shi ke bada ka samu ka tabbatar da cewa kana san Allah kuma ka samu tagomashin da Allah zai da duk wanda yake san Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Arabian fa'ida ta hudu ta karanta wannan maudu'i shine cewa inna Allah qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusih. Hakika Allah ta'ala ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafifici a gare mu ga kawunan mu, ma'ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi mu san kanmu da kanmu. Fa fil bukhari a cikin sahihul bukhari min hadisi abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala kenan a cikin sahihul bukhari lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ya ce ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah iqra'u in shi'tum an nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min mu'minin babu wani mutum mu'mini illa wa ana aula bihi fi dunya, face ni annabi sallallahu alaihi wasallama na fi cancanta da shi da kanshi anan duniya wal akhirah da lafiya. Sai manzo yake cewa iqra'u in shi'tum, kun kun ga dama ku karanta fadar Allah madaukakin sarki annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yafi cancanta wa mu'mine game da kawunansu. To malaki ta fa huwa aula bihim min anfusihim, manzo yi cancanta da su mu'mine game da kawunansu. Saboda me yasa? Li'annahu sallallahu alaihi wa sallam badala lahum min an-nushi wash-shafaqati war-rafa'ati war-ra'fati ma kana bihi arham al-khaliqi wa ar'afa. Saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato badala ya aiwatar yayi mana mu musulmai min an-nushi na daga nasiha da nena mana abinda zai gyara mu, wash-shafaqa da tausasawa war-ra'fa da kuma tausayi, ma'ana da dukkan kalmomi ne masu ma'ana guda, da ash-shafaqa da ar-ra'fa kusan ma'anar su guda, da jin kai da tausayi da tausasawa. To manzo sallallahu alaihi wasallama ya ma mu'minai ma kana bihi, wannan abin da ya ma manzo sallallahu alaihi wasallama, abin da manzo ya ma mu'minai shi, wannan sai ya sa shi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance arhamul khalq duk a cikin halittu shi kowa tausayi, shi yayi kowa jin kai, wa ar afahum kuma shi yayi kowa tausasawa. Fa kana bidalika, dan haka sai manzo ya kasance da wannan a azamal khaliqi minnatan alaihim min kulli ahad. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine yafi girman baiwa akan mu'minai sama da kowa. Baiwa da ya mana to babu wani makhluki da ya mana, da babbar minna ta bawa mu'mini ta Allah ce wanda suke bi mata ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam. Yamununa alayka aslamu walillahu yamunnu alaykum, qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an adakum bil iman in kuntum sadiqin. Kenan babban baiwa dai Allah ce ya maka ta yadda ya halice ka ya sanar da kai musulunci ya maka duk abin da kake bukata, dace wannan babban baiwa wanda Allah zai yake iya maka gorinta. An fahimta? To idan aka bar mahalicci, idan aka zo cikin ababan halitta wanda ni kowa girman baiwa akan sauran halittu shine annabi sallallahu alaihi wasallam. An gani? Malaka cewa id domin yadda al'amarin yake, lam yasli ilaihim mithqalu dharratin min alkhair, domin babu wani alkhairi gurgudan kwayan zarra wanda ya isa zuwa ga halittu, walan dafa'a anhum mithqalu dharratin min ash-sharr, haka nan babu wani sharri wanda ya ije ko ya gushe game da mu'minai ko halittu gurgudan kwayan zarra, illa ala yadayhi, face wannan abu ya kasance daga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ne wa bi sababi kuma daga sababin shi. Amma duk wani alkhairi bayan Allah subhanahu wataala ya aiko dukkan annabawa da ya rufe da shi, to inda kana son alkhairi to canza ka, duk wani alkhairi ta hanyar shi za a samu. kuma duk wani shari da yake so ka guje mishi to ta hanyar shi zaka samu haka an bayyana ko kina dan haka baiwar shi a gare mu babu kwatankwacin ta malice farida dan haka wajaba alaihi wajibi ne a gare su su mu'minai an ya'rifu lahu makanatahu al'azima su san matsayin shi wadda take mai girma wa manzilatahu al'aliyya ko kuma wato matsayin shi wanda yake madaukaki wa an ya'rifu min shama'ilihi kuma wajibi ne su san na daga dabi'un shi da halayen shi wa khilalihi da kuma al'adin shi ma yaziduhum hubban lahu wanda zai kara musu san shi annabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'an li nahjihi da kuma bin shirye shi da hanyar shi mai kakka wa wafa'an bi haqqihi da kuma cika haƙƙin shi kuma ka san wannan baiwar to kuma zaka yi kokarin dukkan wani haƙƙi naka wanda yake kan shi wanda yake kanka zaka kokari ka sauke ina tana bayyana to duk wannan baya samuwa sai da shama'i sai an karanta shama'i malaci khamisan fa'ida ta biyar daga cikin karanta wannan maudu'i yace inna Allah azza wa jal aqsama fil qur'an al karim ala kamal khuliq an nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa idhan lalle Allah ta'ala a cikin al qur'ani mai girma Allah ya rantsi akan cikan dabi'u na halayen manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma girman su al qur'ani Allah ta'ala ya rantsi akan wannan فقال سبحانه الله تكيكي سيتي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله تعالى يتي نون الله عن مراده بذلك الله يتي والقلم الله يتي نارا إذا القلم وما يسطرون ده أبن ده ما سرب تسكر بثاره mana ilimin da ake rubutawa tun daga ilimin shari'a da dukkan ilimuka ne dai na duniya to Allah ya ce ya rantsi da alƙalami da abinda ake rubutawa da alƙalami sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai manzo sallallahu alaihi wa sallama baka kasance ba game da ni'mar ubangijinka mana baka zama hukaci ba saboda ni'mar ubangijinka kuma su kafirai kafin a aiko shi suna zama da shi lahiya barma suka girmama shi suka mishi laƙabba masu kyau amma kawai daga aiko shi to majnuni ne sha'ir ne kahin ne suka zo da waɗannan ausaf na zalunci shine Allah ta'ala ya ture wannan sai Allah ya ce wa inna laka la ajran ghayra mum Allah ce wallahi lalle tabbas kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana da lada wanda baya yankewa yana da lada wanda baya yankewa har abada da musulunci shi yazo da shi ko me zaka karanta aya ce zaka karanta hadisi ne sallah ne zaka yi azumi ne duk abin da zaka yi wanda yake daukar sunan musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam ya daka mushi sai da ce garin nan kadai kowa ya ibada kana da kama shi ina kuma a ce mutanen duniya ne yanzu ina kuma a ce tun aiko shi har yau kuma har kiyama ta tashi kaga Allah ya mishi wani baiwan da babu kwatankwace shi babu irin shi a cikin halitta amma haka ne zaka samu na taba gani wani kilib na wani ba gidaje ma za a ci jahili wani malami ne ko shehi ne ma Allahu a'lam ake fada ina ga a gane ni wai cayi wato shi aikin da yawa musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bin mishi cayi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam cayi duka ma Makka da Madina ne aka karɓi musulunci cayi amma shi a hannun shi mutum miliyan 10 suka musulunci yace tana ma yayi shi kuma yace yanzu cai annabi sallallahu alaihi wasallam duka ibada da sallah cai duka ta shekara 23 ne cai su kai shi 70 yana sallah yace tana ma yace ce sun ci shi wallahi yadda ya kai kashe wajen jahilci bai san ba wani yake wannan gaskiya akwai hauka a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi bai wanda ba motsin da zaka yi da sunan ibada sai an ajje mishi ya sa hannu jari shi a ciki sai aje mishi da shi na ka Allah ya ce wa inna laka al'ajran ghayra mamnun Allah ya ce kana da lada wanda yake baya yankewa sai Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ce lalle tabbas kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana kan halaye dabi'u masu girma kone kai kololuwa wajen tazkiya Allah ta'ala shine ya halice mu kuma ya dora mana ya bautar da mu da cewa mu yi dabi'u kyawa mu yi gaskiya mu yi amana kuma zai yi zai mana hisabi akan wannan to cikin bayan shi Allah da yasa sai ya ce wani Allah ya rantsa ya ce kai kin wannan din duka ka cika su bayan kai kololuwa kai da shi shi yasa mala ya ce wa hadha sharafun azimun li abdillahi wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam mala ya ce wannan din Allah ya rantsa da Allah ya ce wani kana kan dabi'u kyawawa wanda kuma shine zai auna dabi'un kuma ya bada ransa kuma shi yace kana kan wannan mala ya ce wannan daukaka ne wanda yake mai girma ga bawa na Allah Allah ya mishi irin wannan wato tazkiya wa mustafahu kuma kenan tazkiya ce babba ga bawan Allah wanda Allah ta'ala ya zabe shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haisu na atahu rabbuhu jalla wa ala bizalika ta yadda ubangijin shi mai girma da buwaya ne wai siffanta shi da wannan yace wa innaka la'ala khuluqin azim ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم واتو يائن دا اكا تنبي امنا عائشة ماتر منزول صلى الله عليه وسلم قمد حالا ين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت تجي كان خلقه القرآن اي تبيئون النبي صلى الله عليه وسلم قرآن بكم ان كان سوكا قد تبيئون شيء to kaje qur'ani fa hadhihi kanat akhlaq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan qur'ani ma'ana wadannan sune wadabi'un manzo sallallahu alaihi wa sallam almuqtabisatu min mishkatil qur'an wanda wannan dabi'u nashi an haskako su ne daga hasken alqur'ani mai girma dan haka fa kalamuhu mutabiqan lil qur'an duk maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi dace sun yi daidai da qur'ani tafsilan lahu wa tabyin duk maganar manzon sallallahu alaihi wa sallama to karin bayani ne karin fayyacewa ne game da qur'ani an gane ku dan haka daga cikin jahilci mutum ya zo ce maka wai ga qur'ani ga hadisi ya saba ma qur'ani babu shi in dai hadisi ne ingantacce to babu hadisi da sawa ma Qur'ani don shi wannan hadisin yana yin bayani ne daga mi game da ni da shi wannan alqur'ani wa ulumuhu ulumul qur'an dukkan ilimin muka na annabi sallallahu alaihi wasallama ilimin muka ne na qur'ani wa iradatuhu wa amaluhu ma aujabahu wa nadaba ilayhi alqur'an wato dukkan nufuffuka hatta da sallallahu alaihi wasallam abin da zai nufata ya aikata to abinda qur'ani ne ya wajabta kuma ya kwadaitar ya kira zuwa gare shi wa iraduhu wa tarkuhu lima mana aminu alqur'an bujire wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani abu da kuma barin shi to yana bijirewa ne yana bari ne game da abin da alqur'ani ya hana wa ragabatuhu fi ma ragaba fihi da abin da gaga nan sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin shi to yana yi kwadayi ne cikin abin da alqur'ani ya kwadaitar wa zuhduhu fi ma zahada fihi idan ga manzon sallallahu alaihi wasallam yana yin zuhudu yana gujewa wani abu to yana gujewa ne game da abin da alqur'ani yace a guje shi wa karahatuhu lima kariha da abin da kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin shi to yana kin ne abin da Qur'ani yake yace a kin shi wa mahabbatuhu lima ahabbahu da abin da kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana so to abin da Qur'ani yace a so shi wa sa'ayuhu haka nan kai kawan manzo sallallahu alaihi wa sallam fi tanfizi awamirihi to yana kai kawa ne wajen zartar da umarnin Qur'ani duk motsin shi da rashin motsin shi aiwatar da abinda Qur'ani ya umarni wa tablighihi kuma wato kokarin isar da abinda Qur'ani ne yazo da shi والجهاد في إقامته كما دكيكا ونشي غوغور ما يعني وجن سيد القرآن دهين أي كدش صلى الله عليه وسلم دهكا فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم دهكا أم المؤمنين سبودا cikanta game da sanin Qur'ani da kuma kalkololuwanta wajen sanin manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka tambaye ta yaya dabi'un manzo yake sai ta ce ai kawai dabi'un shi Qur'ani sai ta fassara da wannan saboda me saboda sanin ta nutsonta da zurfin sanin Qur'anin ta da kuma irin kai kololuwa game da sanin manzo sallallahu alaihi wa sallama wa husni ta'biriha ala hada kullihi biqawliha kuma wannan yana nuna da kuma kyawun irin iya fasaha ta yin bayanin ta an gane ku in wani ne aka tambaye shi yaya halayen manzo sallallahu alaihi wasallam yake to in ya fara bayani ya ce da kaza yana yin kaza ba kaga za ta lokaci amma kawai jumla uku kana khuluqul qur'an jumla biyu zuwa uku zuwa kana khuluqul qur'an kawai shi kenan kenan aka idan kana so ka san dabi'un manzo ko shi ka qur'ani da kuma me فسر القرآن سنة حديث وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى وتشوانا وانده تنبيه أمنا عشاء قميلا وانا شوانا ما يتنبير قميلا وانا معنى سيا واتو يوداتو كما يوارك دوانا أمسد تباشي game da wannan ma'anar ya wada tube bukatun komi malaya mun nan ba dai aka sai ke cewa at-tibyanu fi aqsamil qur'an anan yazo ibn al-qayyim safana 1196 sai ya ce wa yashuru ibn al-qayyim bi qawli ibn al-qayyim yana nuni da fadan shi da yace faktafa bihi washtafa to wannan kaulin yana nuni ne ila qawli rawi al-hadith sa'id ibn hisham bin ani marwacin hadisi yake cewa fahamtu an aquma wa la as'ala ahadan an shay'in hatta amut mana wannan amsan da ta bashi dunkulalliya sai shi a lokacin ne kuma sai na nufata zan tashi daga wannan majalisi da wannan ilimin da na dauka ba na waraka na wadatu ba na bukatar wani karin bayanin komai a wajen kowa wannan amsa kawai ta ishe yanzu idan yana neman ɗabi'un manzo ko koma yake ƙur'ani da hadisi kawai shi to shi ne malaka cewa wa haka za sha'anu to haka lamarin yake fi kulli man wuffiqa li dirasati shama'i haka lamarin yake ga dukkan mutumin da Allah ya mishi tawfiqi da karantar ash-shama'i wannan mawdu'in da muke karanta idan kai kana karanta shi to zaka samu iktifa'i da kuma shifai za ka ga kawo datu baka son komai a wajen kowa sauran sallama ya ishe ka wajen koyi a komai ina ta fahimta na kuma da kike kenan haka sha'anin zai kasance ga dukkan wani wanda Allah ta'ala ya mishi tawfiqi game da karanta halayen manzo sallallahu alaihi wasallama wal inayati bi hada kula da ita ya hasulu lahu hada liktifa wal ishtifa to haka zai samu wannan wadatuwar da wannan waraka yanzu ka ga baka son komai a wajen kowa komai na manzo sallallahu alaihi wasallama ya wadace ka malaki sadisan fa'ida ta shidda daga cikin karanta shi wannan mawdu'i ko ash-shama'il yace inna allaha azza wa jalla amara al-ibada bis-salati was-salami alayhi Allah ta'ala ya umurci bayi da yin sallah bana da yin salati da kuma sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya wannan umarnin ne ibtida'an bihi dan koyi da shi Allah wa bi mala'ikatihi da kuma yin koyi da mala'ikun nashi wa jaza'an lahu kuma wannan kaman sakamako ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam an ba'di huquqihi alaihim game da shashin waɗansu haƙoƙin shi wanda yake kamo mai in ka diba wannan lamarin zaka san lamarin manzon sallallahu alaihi wasallam wallahi wani abu ne daban Allah yake cewa inna Allah shi Allah ta'ala wa mala'ikatahu da mala'ikun shi kaga bada abi nafsihi wa sanna bil mala'ika kuma sallah sabina yace inna allaha lalli allah wa mala'ikatahu da mala'ikun shi allah yace yusalluna ala nabi suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima mana ku koyi da Allah ku koyi da mala'iku wajen yi wajen wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma ku mishi sallama sallama kada salatin Allah subhanahu wa ta'ala na musamman ne cewa Allah ta'ala shi ya kamar sallah yakan ƙara mishi daraja ne da daukaka da kuma matsayi da sauransu wannan shine salatin Allah mu kuma na mala'iku da namu addu'a ce muke Allah ta'ala ya mishi wannan kiran Allah ƙara mishi daukaka da daraja da kuma ambato da sauransu wa kullu mazdada almar'u basiratan bi shama'ili to duk lokacin da mutum ya ƙara basira da wayewa game da sanin dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallama na dabi'a da kuma na halitta wa quwwata fi ma'rifatihi mutum ya samu ya ƙara samu ƙarfi da nutso wajen san manzo sallallahu alaihi wasallama izdadat salatuhu alaihi wa hasunat to salatinka ga manzo sallallahu alaihi wasallama zai ƙaru kuma zai kyautata ana binta haka ne ibn al-qayyim yake fata a cikin jala'ul afham yake cewa wa hada dan haka kanat salatu ahli al-ilm ya kasance salatin ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga waɗanda suka san shi suwa suka san shama'i suka karanci sirar shi suka karanci dabi'un shi na halitta da na dabi'u al-arifin bi sunnatihi wa adi al-muttabi'ina lahu kenan suka kasance sun san manzon Allah sun san sunnar shi sun san shiryarwar shi kuma suna bin shi to salatin su alaihi a gare shi khilafa salatil awami alaihi to ya sha bamban da salatin ga magarin mutane alladhina hazzuhum minha iz'aju a'da'ihim biha wa rafu aswati wanda su wanda suke ga magarin mutane wanda ba su san manzo ba su koshi da sanin shi ba to zaka ga salatin da suke mishi da wani yabo da suke mishi bai huce ba kawai su motsa gaban su kamar da ke samu wajen bid'a motsa gabai da kuma daga sauci wannan kawai shine rabon sa a ciki sai ya ce wa amma atba'u amma mabiyan shi al-arifuna bi sunnatihi wannan da suka san sunnar shi al-amiluna bima ja'a bihi wadanda suke aiki da abin da yazo da shi fa salatuhum alaihi naw'un akhar to salatin da suke mishi wani salati ne na daban ba irin na waɗancan waɗanda suka jahilce shi ba haka idan kana so salatin ka yi zamanto irin wannan wajibi ne ka san shama'il kuma ka dukufa wajen sanin wannan na ka yace fa salatuhum alaihi naw'un akhar salatin su na daban ne fa kullama zdadu fi ma ja'a bihi ma'rifatan kuma haka nan duk lokacin da suka dada sanin abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yazo da shi izdadu lahu mahabbatan to san shi zai karu wa ma'rifatan kuma sanin shi zai karu wa ma'rifatan kuma za su ƙara sanin shi bi haqiqati salatil matlubati lahu min Allah ta'ala kuma sanin su zai karu game da haƙiƙanin salatin da ake so a gare mu yi ga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kina yana ganin mun samu ne yanzu fa'idodi guda shida daga cikin fa'idodin shi karanta shama'il wanda malam ya ambata a cikin wannan muqaddima kai mu shiga gundarin littafi dan haka anan za mu dakatar da wannan majalisi namu na shama'il muhammadiya mun roƙa Allah subhanahu wata'ala ya sanya abinda muka ji muka karanta ya kasance haske ne a zuciyoyinmu kuma ya ba mu karfin biyayya da manzo da kuma san shi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل إلينا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رين ولنا فيها صلاح الا انت ويسرت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.